Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da sabuwar shekara da kuma sake saduwa a shirinmu na Adena Shan Kwaya. Sunana Binta Esiro, jagorar shirin. Masu sauraro, kun san yadda kasashen duniya da dama ke ci gaba da yaki da shaye-shayen miyagun kwayoyi da kuma neman hanyoyin hana wannan muguwar matsala da ta zama ruwan dare. Don haka ne a cikin shirinmu na wannan mako, wakilin muryar Amurka daga birnin Yamai a jamhuriyar Niger, Salamu Muminu Barma, ya aiko mana da rahoto na musamman akan yadda hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi ta kasar ta kama wasu mutane 10 a lokacin da suke kokarin shiga birnin na Yamai da lodin kwalayen kwayar tramadol da suke kokarin sayarwa a kasuwannin kasar da wasu kasashen yankin Maghreb. Bari mu leƙa birnin Yamai don samun cikakken bayani daga Sule.
Wasu bayanan da suka shigo wa 'yan sanda a farkon watan nan na Janairu ne suka sanya hukumar Okritis mai yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi kaddamar da bincike, wanda a ƙarshe ya ba da damar gano rukuni na farko na wasu 'yan Nishar uku ɗauke da kwayar tramadol kimanin 4,000 waɗanda suka fito daga Kano a Najeriya, sai rukuni na biyu na wasu mutane 7 su ma 'yan Nishar waɗanda suka fito daga ƙasar Togo ɗauke da kwayar tramadol sama da 100,000. Kamar yadda mai magana da yawun hukumar 'yan sandan Nishar kwamishiniya Nana Aishatu Usman Bako ke ƙarin bayani lokacin da aka gabatar da waɗannan mutane wa manema labarai.
Imanin mutum 10 ne anka kama a halin yanzu. An samu kuma kwaya iyaka kwaya, kun gani mun gwada muku ita gatana. An samu wayoyin salula kuma da motoci da motuna da kuɗi fiye da jika 700. To wannan kwaya kuma kuɗinta in dai an saida ta hutta habra miliyan 100. Wannan kwayar banna take nan take yi har ba iyaka a cikin kasanmu da kasashe na Afrika masu tasowa.
Bincike ya yi nuni da cewa gagarumin yaki da masu safarar miyagun kwayoyin da aka kaddamar a jamhuriyar Nijar da makwabta ya haddasa karancin kwayar tramadol a kasuwanni, lamarin da ya janyo tsadar ta a yanzu haka. Sabili kenan masu wannan haramtacciyar sana'a suka shiga neman hanyoyin samo kwayar ta tramadol ruwa a jallo. In ji madam Maidamma Hadiza, mataimakiyar babban alkali mai kare muradun hukuma Procureur de la République.
Su kuɗin suke gani, mu kuma daga sharanmu ba kuɗin muke gani ba. Abinda ke faruwa shine kun gani aka kai shi wannan za ta yi inda ake harkar zinariya, inda ake aikin ƙarfi. Yaranmu masu ƙarfi wanda suka taso matasa, a lokacin da suka shashi wani irin ƙarfi ne suke ji kamar dawaki, kuma duk inda wani hatsari yake sai su tarbe shi saboda ba cikin hankalinsu ba suke. Saura su mutu, saura su haukace, kuma sayen shi ne suke da kuɗi. Yanzu dan komprime guda na iya kai jika 5, amma duk da wannan sai su saya. Kaga wanda bai iya sayen karin sahiyar dala 100 ya ci, sai ya huda jika 5 sai tramadol din ya sha. Sata da makami da ake yi, kwace da ake yi, yara ƙanana ana ba su magudun, kaga suna sha babu abin da ba a yi. Vraiment mun ji daɗi aikin da wagga ma'aikata take yi.
A ci gaba da ƙarfafa matakan yaƙi da fatauci da shan miyagun kwayoyi, hukumar Okritis ta buɗe layin waya na musamman wanda jama'a za ta kira don tsegunta jami'anta dukkan wani abin da ake zargin yana da alaƙa da ta'ammali da miyagun kwayoyi.
Lambar ita ce 98-08-09. In kun kai kira a bisa wannan lambobin, kun samu wanda za ku iya ma cikakken bayani bisa abubuwan da ba ku yarda da su da kuke ganin suna faruwa a cikin unguwarku.
Hukumar ta Okritis ta kuma gargaɗi iyaye su ƙara mai da hankali wajen tantance yanayin mutanen da 'ya'yansu ke hulɗa da su a matsayin abokai ko ƙawaye. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To masu sauraro, kun ji yadda hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi a Niger ke ci gaba da toshe hanyoyin shiga da miyagun kwayoyi cikin kasar domin dakile wannan mummunar dabi'ar. Da haka kuma muka kawo karshen wannan shirin a madadin wakilin murya Amurka Sula Muminu Barma. Ni ce taku Binti Esero da na hada shirin da kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon zamu kawo maku wani sabon shirin.